Suna na Hafsat Muhammad, ina zaune a unguwar Gadda Albasa Kundila Estate. Nayi karatun primary a nan Gadda Albasa Primary School. Naje WHC wurin dutse, daga nan naje na NCE English Social Studies a Sa'adu Tirimi, don yanzu na gama BEd dina, BEd Social Studies a ABU Zaria.
A ABU Zaria?
Yes.
A wace shekara kenan ke kai wannan?
2015.
Kwanan nan kenan?
Kwanan nan.
Dama tunda kika taso, abinda kika so kika karanta kenan?
Gaskiya ba abinda na so na karanta ba ne, amma kisan ita rayuwa yadda ta zo maka haka ke karbanta.
Me kika so kika karanta?
Nelson, Nelson High School of Nelson.
To ya aka yi biki yi Nelson ɗin ba kika tsinci kanki a layin social studies?
Wallahi to haka zan ji, haka Allah ya rubuta. Saboda kin san abinda kake so lokacin baka, in baka samu ba sai ka tafi.
Eh, amma ai komai da
lokacin, eh lokacin da muka sai form na School of Nursing, to sai aka ce shekarar an yi yawa, so sai aka raba biyu, sai aka ce maybe mu jira second batch. So sai kuma daga kana ta bata lokaci kawai sai muka samu, sai na samu admission. Akwai wata awata binta lokacin, sai ta ce mana kai to mu je Sa'adu Tirimi mana mu fara kafin a so second batch din, tunda sai next year. Sai muka tafi Sa'adu Tirimi, mun fara muna NCE 1, mun shiga NCE 2 second first semester. Sai ta ce mana to fa an fasa, nace gaskiya kawai kije ni bai shi, zaka gana bata shekara ɗaya da wani abu.
Amma can nake abinda ranke yake so kenan.
Eh kawai ai sai
to da na mana tabbata science kika yi.
A'a, art na yi. Amma a lokacin ba wannan, ba a cewa wai
dokokin
nan na yanzu da suka yawa. Sai ta ce a'a, so muka sake exam, ai mun sake, sai mun sake WAEC. Sai na yi art, sai na yi sciences. Sai daga to na riga na bata wannan lokacin shekara ɗaya da wani abu, kuma I'm doing good. Sai na kuma sai hankalina kuma sai na ji sha'awar bari dai na cigaba da NCE.
To yanzu wannan course ɗin da kika kammala, shin kin ji kina son course ɗin a ranki?
Sosai ma. Saboda shi social studies sai da na je, so da NCE ba mu kai wurin da muka kai, so sai da na je BL, sai na ga cewa to ai shi social studies ma ya haɗa komai na rayuwa, challenges na rayuwa, self-reliance na rayuwa, abubuwa da yawa. Idan ka karanta shi zaka ko ina na ganin zaka iya zama a kowane irin yanayi ka samu kanka.
Da kike karantar nan, shin kin fuskanci wasu matsaloli kasancewa ga kimarci?
Eh to kisan wani lokaci mutane suna ganin kamar karatun ya mace ma ba shi da amfani kwata-kwata. To ni na samu ƙarfin gwiwa ne daga wurin mahaifina, so ya bani ƙwarin gwiwa, ya ce insha Allah duk abin da kake indai za ka yi tsakani da Allah, kuma in ka je makaranta kasancewa ga abin da ya kawo ka, so za ka ga challenges ɗin da muka samu a makaranta. Kin san akwai I'm sorry to say, akwai ƙabilanci ana samu daga lecturers, of course. Yes, wani lokacin za ki ga sun fi ba wa waɗanda suke wannan, yawwa sun fi ba wa irin mutanensu kulawa. Irin ko wani problem ne kake da shi, ko wani abu dai, akwai dai wannan ɗan,
akwai rashin daidaito.
Yawwa, akwai rashin daidaito daga lecturers. Kuma za ki ga majority lecturers ɗin dama duk mutanen ba ne ƴan arewa, ban san me yasa za ki ga irin wannan sisaɗin. Sai ki ga wasu ƙabilun ko wani abu ne zai faru, ko kamar malpractice ko wani abu, za ki ga cewa irin sun tsaya ba su kai ga irin
tona musu asiri ba
sosai.
Amma idan ɗan arewa
ne, yawwa nan da nan za ki zance yana sai a kawo form, a kawo wayewa, su kuma sai ki ana cewa wai to ai sai a kwace booklet, sai a sake baka wani wai. Kin ga ai ba a adalci.
To idan an yi muku hakan, kun taɓa ƙorafi ko ku ce
ƙorafi kai ana yi? Sai a ce wai a yi haƙuri, ai duk ba wani abu, ai ba wani abu. Kuma kin ga irin wannan, kana wuri da su suke majority, za a iya samun wani matsala, za a ga a ce ai ko mu muka tada. So kawai dai sai a bar abun, kuma sai shiga cikin ikon Allah dai, haka dai, haka dai, haka dai, ana addu'a dai, ana yi, ana wai. Ni what I believe, kawai a makaranta abin da ka je kawai in kai, in Allah ya da, Allah zai baka nasara akan abin da kake yi.
Yanzu da kika kammala karatu, wani aiki kike da sha'awar yi ko kina aiki?
Ina aiki. To amma ni yanzu kin san kowa da irin abin da yake so ya zama a rayuwa. Ni to me, ina ganin yanzu, a yanzu ina tunanin ma ni aikin gwamnati kawai ka zama dai kana da wani business da kake yi.
Sana'a,
sana'a. Eh yanzu
kin ga aikin gwamnati
sai gaskiya. To amma inda abincin ka yake, sai randa ya kare
yanzu ina kike aiki
a ina ni malamin makaranta ce
ina kike teaching
aiki a karkashin Kano State Senior Secondary School Management Board to yanzu anan nake so da muka gama BA yanzu dai by posting ina zuwa wata makaranta ba saboda mun gama karatu mun dawo
me zaki ce wa ɗan uwanki mata
to yanzu dai gaskiya rayuwa ta zama cewa kuma ba wani mace ba namiji mata ya kamata kowace ta hobbasa ta ta nemi ilimi because ilimi yana amfana kowa da kowa especially mu iyaye mata idan kana da ilimi ya taba ƴaƴanka ƴan uwanka kowa zai amfana da kai ba wai sai kana aikin gwamnati ba in ka dai samu ilimin kana da shi wata rana zai maka amfana.